17 ga watan Agustan shekara 2018 za a fara fafatawa a gasar La Liga na kasar Spain na shekara ta 2018 zuwa 2019 a matakin wasan makon farko. A yau da misalin karfe 7 da kwata agogon Najeriya Niger kamar da kasar Chad, kungiyar kwallon kafa ta Jero da za su karfi bakocin kungiyar kwallon kafa ta Real Valladolid. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Levante da misalin karfe 9:15 agogon Najeriya. A gobe idan Allah ya kai mu kuwa, Celta Vigo za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Espanyol da misalin karfe 5:15. Har ila yau Villarreal suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da misalin karfe 7:15. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa za su farje gumi ne da su karbi bakocin kungiyar kwallon kafa ta Alaves da misalin karfe 9:15 agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad. Har ila yau a yayin da a kasar na Spain ake ci gaba da tsaye da tsirwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kafin rufe yan wasan a ƙarshen watan nan na Agusta, kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ce ba za ta amince ta tsaye da ɗan wasanta mai suna Paul Pogba ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 25 ba wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kasantuwan ɗan wasan yana buƙatar canjin shiga zuwa can ƙasar Spain. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce tana da tabbacin cewa za su iya rike ɗan wasan tsakiyarsu ɗan ƙasar Wales mai suna Ian Wright da shekaru 27 da haihuwa. Duk da sha'awar da wasu kungiyoyi irin su Barcelona na Spain ɗin da Lazio da kuma wasu kungiyoyi da ke can ƙasar Sin suke yi kan nuna sha'awarsu a kan sayen ɗan wasan. Ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Romelu Lukaku mai shekaru 25 da haihuwa ya ce zai iya ritaya daga kwallon kafa nan da shekara 2020 bayan an dawo ga wasan cin kofin zakarun koko cin kofin nahiyar Turai. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta bayyana ɓacin ranta ne kan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan, inda ta tuntuɓi ɗan wasanta Lukaku Luka Modric mai shekaru 32 da haihuwa ba tare da ta biyo ta hannunta ba, inda take nuna hakan ta biyo ta bayan gida ne don sayen ɗan wasan. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana da rancin ɗan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai suna Marcos Alonso sai shekaru 27 da haihuwa wadda take yunkurin ganin ta sai ɗan wasan kafin a rufe saye da sayarwar ɗan wasan kwallon kafa ta duniya musamman a can nahiyar ko kuma a can ƙasar ta Spain. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.